الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصلى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi a cikin asali na biyu da cikin asalai guda uku bayan yake cewa al-aslu sani ma'rifatu din al-islam al-martabatu al-ula al-islam bayan yake cewa ma'rifatu din al-islam bil adilla wa huwa al-istislam وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه اذا اكثر الاستسلام شيء متين يمي قويا والانقياد كما يرضي بدوكوكين مسلمتي والبراءه من الشرك واهله متين يي براءه دين شركا دم ابوتا شركا اذا اكثر الاسلام shine ay ifradullah bil ibada mutum ya tsayarta da ubangiji subhanahu wa ta'ala akan ibadin shi malace misalin salla da addu'a da sauransu kamar yadda a satin da ya gabata muka ba misali akan me al-istislam da me al-inqiyad idan aka ce al-istislam kamar misalin da nace a ce ga wata dabba can kamo ta karfe ta ta jayo ta kata ka darme ta a lokacin da ka tafi wajen ta ka kama ta ka sa mata igiya ma'ana ta yarda ke ta yi al-islam bata gudu ba me al-iyad a lokacin da ka jayo ta ka mido ta gida ka darme ta kuma ta yarda ta duka shine ni al-iyad to haka ake so mutum ya ma addinin musulunci dokokin musulunci ka yarda duk abinda addini ya shar'anta ka yarda ka bi shi da duk abinda addini ya hana ka kai iya kokarinka wajen gudun kare sanci wannan abubuwan malam yace wa huwa salasu maratib wannan musulunci yana da maratib guda uku akwai al-islam akwai al-iman da al-ihsan musulunci da imani da ihsan shine min kyautatawa wa kullu martabatin laha arkan bal yace dukkan wa'innan maratibin guda uku da al-islam da al-iman da al-ihsan kowanne yana da rukunan shi wanda suke tafiya tare da shi fa arkanul islam khamsun aw khamsatun bayan yace rukunan musulunci guda biyar na fari shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawm ramadan wa hajjul baitillah man wa hajjul baitillah man istata'a ilayhi sabila na fari shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kashe da ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar tauhidi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da ita ce kafin yake zama musulmi a duk lokacin da wanda yake so shiga addinin musulunci ba wani abu za a ga yamshi a ita ce za a ga yamshi kace shahadatu an la ilaha illallah na sheda ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma manzon Allah annabi Muhammad ma'aikin Allah ne na yarda idan kace shahadatu an la ilaha illallah me kake yi shi shahadatu an la ilaha illallah tana da arkan rukunne guda biyu, akwai annafi da akwai al-isbat. A duk lokacin da mutum ya ce la ilaha, to ya kore gaba ɗaya duk wani abun bauta na duniya ka kore shi, illallah sai Allah kadai. Wannan ita ce aka shekara 13 a Makka ana yi, kafin a fara gabatar da wasu abubuwa abinda ake bukata da su, su ce kawai la ilaha illallah, shi kadai annabi ke bukata da su. Sun sani daga lokacin da suka ce la ilaha illallah, Sulata da Uzza da Manata babu labarinsu, da duk wani abu da mutum yake yi ya kau ya zuba komi, ya ce mi Allah kadai zai bauta ba. Shi kuma faɗin haka a wajen mutanen Makka ba ƙaramin kuskure ba ne suka yi. Sabaninmu a yanzu, zaka ji mutum ya ce la ilaha illallah amma ni ba za ka rasa shi ba da wasu bihebihi. Ya ce la ilaha illallah iya da wani abu a gance shi, ya ce la ilaha illallah yana da wasu abubuwa, ka rasa ya ne aka yi, shin bai fahimci ba la ilaha illallah ba ne yake wannan abubuwan, ko kuma a'a ya jahilce ta ne. In ka ce nafyin wa isbat, la ilaha nafiyan jami'u ma ya'budu min dunillah, ma'ana ka kore wani abu da ake bauta mishi gaba daya wanda ba Allah ba. Min dunillahi mala'iku suna ciki, min dunillahi annabawa suna ciki, min dunillahi salihan bayi suna ciki. Daga ka ce la ilaha illallah dukkan suka kore su, mala'ika baka bauta mishi ba, annabi baka bauta mishi ba, salihin bawa da wani abu kuma taka da duk wani dangi na ibada baka yi shi ga kowa ba, sai wa illallah, sai Allah kadai. Alhamdulillah kenan. Sai shahada ta biyu, shahadatu anna muhammadan rasulullah. Kafin wannan ita la ilaha illallah tana da shurut wanda a kanta aka gina su, kuma tana da abubuwan da suke warware da ita kanta. Daga cikin shurut ɗinta, malam ya ce ni al-ilmu, dole sai da ilimi. In ka ce la ilaha illallah, to wajibi ne a kanka ka san me yake warware wannan la ilaha illallah. La ma'budu bi haqqin illallah shi ne fasararta daga ciki. Al-yaqin, ya zama to kana da yaqini 100% a kan la ilaha illallah. Kada ka ce la ilaha illallah kuma a same ka kawana wani abu daban. Al-ikhlas, tsantsar ibada. In ka ce la ilaha illallah, ya zama to ibadun da zaka yi gaba daya Allah ka izaka masu. As-sidq, gaskiya. In ka ce la ilaha illallah, ya zama to zuciya kama ta yarda la ilaha illallah ba abun bautawa sai Allah. Mahabba, ya zama to da kace la ilaha illallah kana san Allah, kana san manzon Allah, kana san addinin Allah, kana san mai addinin Allah. Ba za ka ce la ilaha illallah ba kuma a same ka kana alaka da wanda yake zagin Allah ko yake zagin manzon shi ba. Al-iyad, in ka ce la ilaha illallah, to duk abinda la ilaha illallah wanda ce kai ka yarda kai. Al-qabul, in ka ce la ilaha illallah, duk abinda la ilaha illallah ta kawo maka, wata umaru ma ja'at bihi wala taru, duk abinda la ilaha illallah ta ce ayi, to zaka amshi wannan abin hannu. Me yake warware wa'annan shuruɗin nata? Malam ya ce a nan ya ce al-ilmu na hali, to kwantarar shi al-jahl, jahilci. In baka da ilimi game da la ilaha illallah kana mai jahilatar ta kai tsaye, zaka zama abin baka sani ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani lokaci zai zo, mutum ga yana musulmi ne da sahi, amma kafin mu ji ya zama kafir bai sani ba. Mutum zai waye gari yana musulmi, kafin a jima ya zama ya zama kafir. Gashi nan a cikin suratul tauba, lokacin da za a ɗaya daga cikin yaƙuƙuna, ɗaya daga cikin sahabbai suna tafiya, sai wasu suke musu izgiri, suke cewa ka dubi wannan da ƙaton ciki, ta yi zai iya yaƙi shi kuma wannan sai rere ba ƙari, ta yi zai iya yaƙi
shi kuma wannan karatu ta zai iya yi da wani sahabi ya ji haka sai ya ce tun da kuka hudu irin wannan maganganar ki kuma sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi riga da gayi kafin yanzu da ya za wahayi ya sauka suka ce ayya rasulullah kunna naqudu wa nal'ab mu mun kasance muna hudu irin wannan maganganun fa muna yin su ne zolaya tsakaninmu don mu rage nisan da iya sai manzon Allah ya ce wa sai Allah ya saukar da aya قل أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم da Allah da manzanshi da ayoyi za ku rinda izgili Allah ya ce kun kafurta bayan da kuna da imani me yake yi musu haka izgili izgili game da addini matsala ne al-istihza yanzu kuma kaɗan ne suka tsira game da izini game da daga an ga mai ƙoƙarin riko da addini izgili yake mishi shi kuma izgili yana hudda mutum daga cikin addinin musulunci a shak abu na gaba abu da yake warware la ilaha illallah ya zama to kana shakka a kanta la ilaha illallah ba abota da gaskiya sai Allah gaske haka ne to wane da wane wa shin annabi muhammad ba na bauta mishi ba duk da matsayin da yake da shi kana shakka akan da kace la ilaha illallah to ta warware wannan la ilaha illallah haka abu na gaba ashirk shirka daga lokacin da kai shirka ka rusa ne la ilaha illallah shi ko me shirka kai wani nau'i na ibada ga wani abu wanda ba ubangiji ba addu'a ce tawakkali ne abubuwan da muka zana wancan satin ne ka sarrafa su yanka ne ka sarrafa wani abu na ibada ga wanda ba Allah ba wannan shirka ce al-kazib wa nifaq ka ringa yin munagunci a tare da la ilaha illallah al-bughd ka ringa yin kyashi game da la ilaha illallah wa tark wa irad da abubuwan da malai zana an gaba ɗaya ne su ne wa'inda da kayi sake wa'innan abubuwan suka shigo ma cikin zuciya la ilaha illallah ka tana warwarewa in ta warware baka sani baka mutu shikenan inna allaha la yaghfiru an yushrika Allah baya gafarta mun da yake shirka game da shi kaje zahira da dillahin duniyan nan ana sa raka shi ga aljanna amma kaje ma Allah kana yin shirka kuma shikenan wa iyas billah abu na gaba shahadatu anna muhammadan rasulullah kashida kuma ba abun kashida annabi muhammad manzon Allah ne duk wanda yace ma ya shaida annabi muhammad manzon Allah ne akwai wasu abubuwa guda biyar wanda dole sai ka sukanta da su sannan za mu fahimci cewa kai dinnan kana son manzon Allah da gaske abu na farko ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ومحبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على النفس والمال والولد نهاية طاعته فيما أمر دك أمرنا من زال صلى الله عليه وسلم يبعد كم إلى آتيه baka da ta cewa annabi ya ce ma ayi abu kaza yi aiki annabi ya ce afful lihya wa qasrul shawari annabi ya ce ku tuka gemu ku rage gashin baki ka zo ka ce kai kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi annabi umarni ya bada akan a tuka gemu gashin baki kuma a rage shi amma yanzu sabanin haka masu ihun cewa su suna son manzo Allah mafi yawanci in ka dube su sun aske gemu saboda ne da shi annabi ya ce mu a cika gemu kai ka zo ka hudda ka saba kenan a nago an samu matsala ɗin kenan tun daga nan sun mu fahimci cewa ne magana kada zuwa ka gici kana sa a nan a baki ne manzo Allah ya ce namiji ne wandan shi ke musu idan sau ko ya ta irin sautu amma ke sabta kasa sai a same ka kana taka wannan ka saboda ne baka wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma mi wa ma ataakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo Allah ya kawo muku ku amsa duk abin da ya muku hadi da shi ku mi ku nisance shi abin hawari ke da zai zuwa kana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ta'atu bi ma amara abin gaba wa tasdiquhu fi ma akhbara duk labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka ka yarda yayi daidai da hankalinka yayi daidai da al'adar garinku kawai ya tabbata annabi ya wadi to na yarda ga sunan labaru da yawa annabi ya bamu labari zamani yana daska dausu kadan daga ciki Isra'i da Miraji da aka yi daga Makka aka kai Palestine Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis aka kai saman babban a dare guda aka amsu sallah aka dawo gari yana wayewa manzo Allah ba mutane labari to Aisha na kai Baitul Maqdis daga nan ne sallah raka'a na tare da annabawa daga nan ne malaka ya dauke muka sama muka yi tahiyya muka yi sama ta daya ta uku ta huɗu duka aka wuce har sai da aka zo Sidratul Muntaha inda malaka ya dauke cewa daga nan ni ma bana ya gaba bakina nan manzo Allah ya yi gaba gari ya waye manzo Allah ba labari ga abin da ya faru aka ce to shi kuma a lokacin zuwa Baitul Maqdis daga Makka ta yi wata guda ce kai kuma ka ce kaji ka dawo a dare guda ka kai saman bakwai kuma ka dawo kuma ka kwana a gari aka waye gari da kai aka gaya ma Abubakar Abubakar bai na manzo Allah ya yi magana to kaji kaji ga abin da abokin da yake cewa ya taitu Palestine daga nan ya kai saman bakwai sai na Abubakar ya ce shi ya wani magana suka ce eh ku ce kawai ya ce in dai shi ya wadi ya ce ko kawai ya ce kun ga a yanzu ba Palestine ba in so goma za a je a wuri zuwa za a su a dawo ga jirage ga abubuwa na gudu na tahiyya amma ni hankalin su suka sa shi kuma manzo Allah mine ne wahayi ne zai yi aiki da kun kai ko zai yi aiki akan shi kawai tahiyya za a yi da wanda da dabba suka yi tahiyya guraka ita kuma a siffar da aka bada duk inda idan ta kai anan take ashe kwawanta da yadda aka yi tahiyya aka shi aka dawo to ya umar baki Abubakar yace in dai ya ba ku wannan labarin ya taiko ni na yarda ya taiko asalin da aka samu Abubakar As-Siddiq kenan bi nan aka yi abun amma da aka bashi labarin gashi yace ya yarda yace mutumin da na gaskata shi akan abin da ya haka mamaki barantana wannan zauwa yace Allah ya ɗauko shi wani yarda barantana dan yace ya ji ya zo kuma ya tsinke ra mutumin da bi ma Allah ƙarya ba kuma yi mun ƙarya a ci haba abu na gaba manzo Allah ya ce mu idan goda ya faɗa cikin abin shan mu kada mu ɗauka mu yadda a budurin ya ce mu yadda wannan hadisin hatta a yanzu akwai masu nuna cewa ba sai raba da shi amma kuma likitoci sun nuna tabbatar da haka kuda a lokacin da yazo zai fada cikin wani abu a meke fada a fuka fukan shi na hagu meke fada anan protection shi take neman kariya ne yake kuma anan cuta take daga lokacin da ya fada in baka jinya shi ba ka huta shi zai barka da sai kuma a yanzu a labarin da aka samu ba wani abu da yake maganin wannan mikrobin da fuka fukan shi in ba wannan fukan guda ba shi yasa manzo Allah ya bamu labari in ya fada a dirin ya shi sai ka yadda shikenan ka sha kayanka mu mun yarda da haka manzo Allah ya bamu wannan labari wani sahabi ya zo ya tambaye manzo Allah abu na gaba da duk da cewa ana kai kawo akan shi wani sahabi ya tambaye manzo Allah ina baba na yake yace mai babanka yana huta har ya juya ya ce manzo Allah ya ce ku kira shi manzo Allah ya ce da babanka da babana suna huta ya tabbata annabi ya faɗi wannan magana me na ma ci shi annabi shi ya faɗi kawai mun imani ne na mu baban Aliyu bin Abi Talib tantar manzo Allah ne shi ya ba annabi kariya a Makka aka rasa ya za a da annabi da Ali da Abu Talib da Khadija da su Hamza suka ba annabi kariya a Makka da awatai ta bihu Abu Talib da yazo mutuwa manzo Allah yazo kusan shi yake cewa ya am ya tonton kamar da ake yi yanzu abu ɗaya nake so ka faɗi ni kuma wannan zan tsaya ma da shi a gaban Allah ran tashin kiyama menene ka ce la ilaha illallah kawai a kote guda ga su Abu Jahal in manzo Allah ya ce ya am ka ce la ilaha illallah ni kuma zan matsi da wannan kalma a gaban Allah su Abu Jahal su ce zakka bar addinin yayi da kakanni annabi yana ka ce la ilaha illallah su kuma kana zakka bar addinin yayi da kakanni shi da kanshi Abu Dhabi yake cewa wallahi na san addinin da ka zo da shi addinin gaskiya ne wallahi idan yasudu ilayka bi jam'ihim haka yabi wasu abiyati da yayin duk wanda su bayan da za su yi da kai Abu Dhabi yace duk wanda ya taba shi ya taba aka rasa ya za'a da manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ma Abu Dhabi kauta daga harkar shi manan sai ya tsani mu daga dana ne wa kuma mu daga harkar shi in ba ku shi ku so ku yi da kogara ma da shi ce a to da ya zo mutuwa bai shiga addinin musulunci ba me manzo Allah yake so yace ya ce la ilaha illallah kawai in ya so mutu ma zai mutu sa Abu Jahl suna cewa zaka bar addinin yayi da kakan da karshe ne yace ya mutu akan addinin Abu Dhabi ya mutu akan addinin yayi manzo Allah ya shiga damuwa ya zai bayan da ya da ya shiga damuwa damuwa ta tsanani Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya rasul ka fada ka daga fakka da ikon ka shirye da wanda ka dama a da shiriya a hannun manzo Allah take shin ya bar annabi abuwan gaban shi tai akan duk yanda za a yi sai yayi kokarin ya ceto shi amma ni Allah yake shirye da wanda ya dama ga annabi Nuhu da dan shi annabi Nuhu yayi shekara 950 ana da awa kawai daga karshe Allah ya ce to shikenan an kare ba wanda zai imani yanzu kawai ka kera wato lokacin ya kera wato ɗan gari in suka zo wucewa su riga mai zigiri annabi Nuhu da awa ta kakara an koma kafinta yana ok haka ne to sai bon ba izgidi ba kuke mun zan rama ya kera wato da umarnin Ubangiji da aka kera wato aka kuma aka ce to duk masu imani su hawa na batan kuma kowace halitta ka dauki mace da namiji ba sama shikenan kasa ruwa sama ruwa ruwa ya gama duniya annabi Nuhu ya san wato sai ina dan shi bai hau wato ba ya bunayyar kan ma'ana yace ya dana zo hau mu ta tare kai sai dan yace a saman wancan dutsen zan hau sa'awi ila jabalin ya asubni min alma da dutsi can zuwa zan hau wancan dutsen ya kare daga wannan ruwan annabi Nuhu yake ce mai wannan wa'azaba ce ba wanda zai iya sai wanda yake da imani suna wannan tattauna tsakanin shi da uba kawai mai goyar wasu annabi Nuhu ya shiga damuwa yana cewa innahu ya rabbi innahu min inna ya rabbi ga dana Allah yake ce mishi ya Nuhu la tasali ya annabi kakkaru kakka tambaye ni akan abin da baka sani ba wannan dan naka da ka ganshi innahu amalun ghairu salih ayyukan shi ba masu kyau bane kakka sake tambaya akan haka in ba haka kuma zaka zama daga cikin jahilai da da uba dan menene ka kuje ne uba menene shiriya a hannun take a hannun Allah annabi Ibrahim ya suke da baban shi azara haka su masu kai ya zai daga ƙarshe annabi Ibrahim yake cewa zan roƙan ma babana gafara daga karshe aka ce biwa ka rukama wanda ba musulmi gafara ba. Annabi Nuh ya aka da matar shi, dukkan wanda bi musallai da akan mi mutum ba shi yake shiryar da mutum ba, Allah yake shiryar da mutum. Me ya kai wa mai wa'azi faɗi, in Allah ya ga dama sai shiryar da wani dalilin ka, kai kuma duk wanda ya shirya da dalilin ka. Annabi ya ce ya yi alheri game da abaka jajayen raƙuma. Kun to wa tasdiqu bi ma akhbara, duk abin da Annabi ba mu labari mu yarda mu bi nassi ne, in ya tabbata Annabi ya wadi mu yarda. Wajtinabu ma naha anhu wa jajara, duk abin da manzo Allah ya hana ka ka nisance shi. Shi ko manzo Allah ya mai da hankali akan shi, shirka. Manzo Allah kana iya taba shi a zaman lafiya, amma in kai shirka kun ba zaman lafiya. Ba yanda za a manzo Allah kyale ana shirka, a manzo Allah ya hana riba ka nisance ta, ya hana al-ghush dish ka bari, ya hana kila wa qala an ce sun ce ka nisance shi. Manzo Allah ya hana qawlu zur wa shahadatu zur, shaida ƙarya da magana ta ƙarya da naji na gani, kamar da malama sai babu labari jiya bakkana aka yi abu, amma ni ka bani labari a kai, wa gaya ma kaudin magana. Manzo Allah ya hana wannan abin, kila wa qala an ce sun ce, manzo Allah ya hana al-gish kwange cuta. Manzo Allah ya ce man gashana fa laysa minna, duk wanda ya inci yayi yaudara yayi wani abu tare da riba, manzo Allah ya nace riba ka nisance shi. To shine manzo Allah ya kaji wajtina ma naha anhu wa jajara, duk abu da manzo Allah ya hana ka ka nisance shi. Wannan dalili ne akan cewa ka shida annabi Muhammad manzo Allah, kuma kana mai biyayya. Abu na gaba, wa an la yubadallahu wa an la yubadallahu illa bima shara'a, kaka saki ka yarda ka yi wata ibada face sai in manzo Allah koya ma wannan ibada. Sallah ce kake, shin sallar kake irin ta annabi? Annabi yayi sallah, sabu sun gaya mana ga yanda annabi ya sallah. Sallar da muke irin ta annabi? Annabi ya hau kan mambari ya sallah raka'a biyu, yayi sai yayi karatu ana shi, yayi fatiha yayi sura yayi ruku, in sai sujjada sai baya baya yayi ruku yayi sujjada ya dago koma, ya gama sallar raka'a biyu yace sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yanda ko ga ina sallah. Yanzu kuma sallah gata na an kama da irin yanda manzo Allah ya sallah gaba ɗayan ta a cikin sifatu sala na albani, sifatu salatin nabi min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha, littafi ne nan kare bai wuce wannan ba gaba ɗayan shi, in ka karance shi kamar ana ce ma gawa annabi yana sallah ne, tun daga ruku'i tun daga tsayuwa, ya annabi yake tsayuwa sallah, ya kawawan shi ya kai shi yake yake cewa, ya yake rukun ya rukun mi yake, in ya dago mi yake cewa, in ya sujjada mi yake cewa, in ya dawo mi yake, ya yake zaman tafiya wajen kala uku ake zaman da kaza da kaza, a wuri kaza kaza ake, a wuri kaza kaza ake, haka sallar da ke irin ta annabi ce kuwa ba kan shamsa. Azumi, manzo Allah ya yi azumi mun gani, wasu sun ga wata sun ce ma annabi sun ga wata, annabi ya ɗauki azumi. Wasu sun ga wata suka ce ma annabi an ga wata, annabi ya ajiye azumi. To kai me kace ka gani da idanka? Ha? Hukuma ta ce ma an gani, dauka an ce ma an gani an ajiye ka ajiye, in akan kuskure ake kai Allah ba ya kama ka da laifi ba, saboda akwai waɗanda kake bi, shi kuma bin shugabanni addini duk tsarin da babu shugabanci bai tafiya. A zamanin annabi ana cikin azumi, wasu suka shigo cikin gari suka ce ai sun ga wata, annabi ta kowa ya ji azumi, aka ji azumi an yi azumi a wajen ramadan shi kenan. Duk ibadar da mutum zai ya yi kokari ya ga cewa wannan ibadar da yake irin ta ce annabi ya yi ko annabi ya ce a yi ta, sai ka huta in kai irin wannan kana da tabbas zaka samu lada amma kai kirkiro ma kanka wane ya kirkiro wane ya kirkiro kowa yana da ta cewa ka addini Ali ibn Abi Talib yake cewa da addini ra'ayi ne in mutun ya arwala ya sa safa a kawai in zai saki wata arwalai ba sai ya huta safa ba a addinci kawai shafazi ina zai shawa sama Ali ibn Abi Talib yake cewa da addini ra'ayi ne ai kazamtar da mutai ke daukowa ai nafi a kasa take yace da ra'ayi ne addini kasa ya kamata a ci a shawa da agogi ta yace amma ba a addini da ra'ayi yadda addini yace ai haka yake annabi yace a shawo sama cikin ka shawo sama safaka cikin ka wuce ba ya kawo da safar kawai ka ba kanka lafiya abu na biyar muhabbatuhu sallallahu alaihi wasallam ya zama tu kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kanka da dukiyarka da danka sayyidina Umar yake cewa ya rasulullah a duk duniya na yi son ka sama da komi amma banda kaina annabi ya ce da saura ya Umar fa da aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu ya rasulullah na yi son ka sama da kowa a kaina manzala ce al'ana to yanzu abin ya tabbata kana san manzala sallallahu alaihi wasallam manzala ya hana abu kaza kai kuma kai kana san manzala sallallahu alaihi wasallam dan kai na abu kaza ka bar shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana abu kaza dukiyarka ko wani abu kai kuma ka sa ta inda manzala ya hana akwai matsala kenan to wa'annan abubuwan guda biyar duk wanda ya ce ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda annan manzo Allah ne to ana so ya cika wannan abubuwan sai mu tabbatar da cewa san da kake ma annabi gaske ne sai kowa ya yarda amma ka ce kana san annabi annabi ya ce kullu bid'atin dalala kai kuma bid'a ga ta kana cikin dumudu annabi bai ba ka ce yayi annabi ya ce a cika ke mu kai ka zo ka asi in son kada annabi gaskiya ne mu dauki misalin masu harkar maulidi saboda mun suke harkar maulidi ranar da aka aje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasi ya tabbata an aje annabi ranar litinin manzo Allah ya bada labari iya azumi ranar litinin saboda ranar aka aje shi yana azumi ranar alhamisi saboda ranar alhamisi ake cika ake tattara dusin da sati ake kaiwa sama to manzo Allah ya ce ina so lokacin da za a kai takardun aiki na a same ni ina azumi idan har ka ci kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me kamata kai rabi dinin azumi amma sha biyu ga watan Rabiul Awwal aka ji annabi babu tabbas babu tabbas sira ce tarihi aka rawaito shi kuma me alfiyatul iraqi yake cewa wal ya'lam al-ghalib anna as-siyara tajma'u ma sahha wa ma qad unkira yace ya kamata mutum ha dalibi ya sani cewa sira tarihi iya da kwashe kwashe akwai abin da ya inganta akwai abin da bai inganta ba haka tarihi to tarihi lokacin da aka ji annabi babu wanda yake tabbas akai wasu suka ce 12 da watan Rabiul Awwal wasu suka ce 18 wasu suka ce kaza akwai ne magangana cikin Nabi Rahama an kasu babu tabbas amma litinin tabbas litinin aka ji annabi amma kaza da watan kaza shi ne babu tabbas kuma duk wanda zai gaya mani shi ma bai da tabbas ya gani da wani an rubuta amma magana wadda take da tushi manzo Allah ya bada labari an yi shi ranar litinin ta haka duk mai son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mi litinin shi ne gaskiya kawai abu na gaba ba tun shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ma ne ce ni sallah zakka wa dalilu salah wa zakka dalili akan sallah da zakka bancin shahada ta shaida ba abu ta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzo Allah ne sai sallah ita take bi musu tsakanin musulmi da kafiri sallah duk wanda ya bar sallah da gangan kafiri kai sai manzo Allah ya ce bainal kufri wa shirki as-sala tsakanin kafirci da musulunci sallah ko in kana sallah musulmi ne bakka sallah me kai babu dole kai sallah ita ce abu na biyu daga cikin rukunai na shahara da aka zana bancin ka shigo addini sai sallah ita ce guda biyar kuma wannan sallai a ranar kiyama ita ce awwalu ma yuhasab ita ce farkon abin da za a harba ciki a kanta in ta yi kyau komi ya kyau ba ɗari bisa ɗari ba ko kayan muwaye ne sun da sabo sallah ɗari bisa ɗari ba mai ba a taba ba a ce ɗari bisa ɗari wani raka ta ka bi haka nan amma ka samu wani mai kyau a sallah shi ne ake bukata wasuwasi a sallah ba wanda yake kufata da shi kana yi abubuwa suke bujiro maka da yawa shi yasa sa makabata suke cewa a duk lokacin da mutum ya nemi wani abu ya rasa sai tashi fara sallah kana fara sallah shi dan zai mutum ma inda abu kai saboda shi ba ya yarda bai barka da wannan sallah lamun lafi a kana sallah sai ce ma wani abu ana inka ka taba a sha wannan a bar sanan so sanan duka wannan yana gadama rashin zuwa da kaza kuma yake shi nan in kai sabunan kai konstanti daga kyale kuma zaka yi sallah kana yi amma zai rinka tunuwa an ba taba nan jimanin hararitan haka dumi kokar a bata ma wannan sallah to in aka zo alkiyama ita za a fara duba daga an duba kana da bayani a ciki to duka sauran abubuwan sama-sama za a yi masu amma aka samu ka samu matsala a sallah to komi sai an bincike ka a kan shi daga ciki tambaya kada biyu akwai tambaya da za a ce ma kai kai abu kaza da sabanin a shin me yasa kai kaza kun bayyana kai kai wannan laifin eh ni ne ya ubangiji kai kai abu kaza eh ni ne kai kai kaza eh ni ne duk duniya ba wanda ya sani to haka yanzu ba wanda zai sani na ruwa ma asiri da labaji ba wannan shine hisabun yasira da shi wani abin cika mu abubuwan ka sama sama amma me yasa kai kaza me zaka ce hujja zaka ba waye zaka ba hujja Allah zaka ba hujja ka yau da ruwani me yasa kai da shi ba da hujja amma kai abu kaza ko mu dauki abin da yake da alaka da ubangiji bai da alaka da karin bayi kamar misali ne zaci wanda kai da tsakaninka da ubangijin ka ne Allah ya hana ka abu kai ko kai kaza na hana inai kai kaza inai kai kaza na ruwa ma asiri ko to shikenan a yanzu ma na ruwa ma asiri da labaji ka shine sabon yasira amma me yasa kai kaza Allah ya ce ma na hana a sha giya me yasa ka sha baka da hujja na hana ai kaza me yasa kai baka da hujja na hana ai kaza to ya yana da bambanci da wancan shi wancan kawai tabbatar ma ne za a yi kai to ba wanda ya sani asirin ka alheshi ka sabanin wannan ne amma haƙi da yake tsakanin bayi kuma shi wani kuma Allah ya shiga duk wanda ka cuta sai an kaka ga ka gashi lokacin cuce shi abu kaza to arama lokacin cuce shi abu kaza ka bige shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hatta tsakanin dabbobi akuya da bai kawo da ta tumbuji da wanda bata da kawo su ma hayin sakayya tsakanin su in aka musu nasu aka kare sai a ce kuma su zama kasa shi kenan su an kare saboda su ba san su aljanna ba aljanna wuri ne na nutsuwa da abubuwa a sa ka su dame ka ba sa ka eh mana to sallah wannan ita ce da sallah da zakka kuma a addini abin ne suna tayya tare وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة bamusumanni akan komi ba sai dai mu subauta ma Allah suna mai tsantsanta ibada shi kadai suna masu tsaye da sallah da ba da zakka da sallah da zakka tare suke tafiya a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu lokacin amsan zakka yayi a lokacin Abubakar da Khalifa aka tura amsu a zakka iska ci a su ba su ba da zakka kawai Abubakar yace zakkai zuku hana yace to ku shirya ya ba ku zai yace idan da igiya wanda ake da baibai kuka ibada a matsayin zakka yanzu kuka ce kun bada ba Abubakar yace sai na yi sai da na Umar yake ce mishi ta ya zaka yi mutanen da musulmai ne su zakatin su bada ba Abubakar ya ce duk wanda ya raba zakatin sallah da zakka duk sai na yi sallah da zakka kusurin wadar su shi ne ake ce harul murtaddin wa'anda suka yi ridda Abubakar ya yi sai mai dosu to wa'annan mutanen da suka yi ridda suka dawo in an zo zana sahabbai su ma suna cikin sahabbai shi yasa a ta'arifin waye ake ce ma sahabi daga ƙarshe aka ƙara wata kalma ko da mutum ya yi ridda daga baya dawo cikin addinin musulunci har yanzu ya matsayin sahabi saboda mene ne duk wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi ya mutu yana musulmi shi ne sahabi sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da shi wata matsala ta bujuroyi suka yi ridda kuma yanzu suka dawo kuma suka mutu suna musulmi akwai abubuwa da yawa da suka ni na addini da suka sani na addini kenan za su ke ba da labari akan wasu abubuwa ko hukunce-hukunce a amsa shi yasa ake cewa da ƙarshe wa in takhallala zalika riddatun ko da mutum ya yi ridda ya dawo iya mutsayin sahabi to wa'annan wanda ya raba sallah da zakka ya kashe abu sallah da zakka abu ne wanda ba a raba su sallah daga cikin falolinta a nan duniya tana kankare ma mutum zunubai shi tsakanin sallah da sallah ana kankare zunubai ka yi sallah azhar ka hilla asr ka aikata sagha'ir na zunubai haka wannan sallah da kai ta azhar wannan abin da yake tsakani wannan sallah tana yi kankare mashi abu na gaba nurul lil muslim sallah tana ba musulmi ne haske a rayuwar shi duk wanda bai sallah da mai sallah ba ɗaya bane sallah tana ba musulmi ne haske a rayuwar shi kuma wannan hasken yana kaiwa ya haska ma in ka hau sirati saboda shi wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqadiyya sirati duk duniya kowa ya fita kanshi hanya ce daya wanda da ita ne za a wuce a shiga aljanna in an kare hisabi an yi komi to tai aljanna kana zakka fita wani zai wuce kamar iska wani kamar walƙiya wani kamar doki wani kamar yana gudu-gudu wani yana sauki-sauki wani yana sa gwargwadon imaninka haka wani sai ya wuce rinka tambaye ina sirati ne ke ya wuce kalbar kamar walƙiya bal ya tafi in aka wuce hisabi in ya wuce sirati kayan a shiga aljanna kuma sai an tsaya a wani wuri shi wannan wurin ya ake ce mishi kankara me kankara wani abu da yake tsakanin zakatan mummunai wanda ya faru a nan duniya wani ya ma abu kaza wani ya taka ka a wani waje baka ji daɗi ba wani abu da ka rike a rai to kafin a shiga aljanna sai an wanke ma juna shi gaba ɗaya shi ma kamar wani nau'i ne na raha da za a yi a kai wani ya ture ka a wajen wa'azi ba abu kaza to kai ma rama sai karama a wani ya ma abu kaza rama sai karama sai an yi da komi zuciya kowa fes sanan manzo Allah sai ya zo ne ya kwankwasa kowa mala'ikan da yake kula da kowa ya ce waye manzo Allah ya ce Muhammad sai sai dama wanda aka halice ni aka kawo wannan kohai ba a bani izini in bude ma kowa babban kai ba manzo Allah sai ya shiga sai a biyo bayan shi
sallah kenan daga ba tanha anil fahsha
sallah tana hana ka game da alfasha maganganu na banza sallah tana hana ka ga wannan abubuwa rahatun nafsiyya sallah tana ba ku hutun zuciya
abu na gaba
sababul lirizq sallah tana janyo ma bawa arziki
abu na gaba sallah tana baka kariya ubangiji abu na gaba sallah tana kankare ma kananan zulubai abu na gaba sallah tana daga ma darajarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku bani labari da a ce dayan ku akwai tamki a boye gidan shi a kullun zai mutu yayin wanka su biyar shin wannan mutum za a samu riga tare da shi suka ce a yace kazalika salawatul khams kama haka salloli guda biyar suke kana yin su tsakanin sallah kaza da sallah kaza an gawarta ma zulubanka kanana amma ba ba manya ba kananan zulubanka sallah kaza da kaza tsakanin an ja haka kenan kani sunci manyan zulubai kaga zaka zauna lafiya abu na gaba zakka kuma ga lokacin ku سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله